mita 88 zanu 5 da lafiyar murar zamani. Sunana Tijjani Adamu daga ofishin Bujilanti na yankin Gidan Kusa dake karamar hukumar Kumbotso, inda yanzu ka muke tare da komandan wannan yanki, wato Cinaka Bakasan na gida ba. Akwai wani al'amari da ya faru tun a yammacin jiya wanda muka so mu ji ta bakin komanda menene ya faru. Komanda, cikakken suna da matsayi.
Sunana Shekara Alini ne, area commander Bujiran na Gida Dakuwa, wanda kowa ya fi sani da Cinaka Bakasan na gida ba.
To me ya faru ne a yankin nan?
A jiya dai misalin karfe 2 aka zo aka sanar da ni cewa an ga wasu jirajirai a kan hanya a bakin wani rami, kuma jirajiran nan ma mutanen unguwa sun ɗebe su ba san inda aka yi su ba. To shine na takakkiya na je gurin kafin je, to an riga an binne wa'annan yara guda biyu. To amma saboda yanayin tsaro irin namu na ci, to ban yarda ba. Na kirawo daga mai unguwar wannan bangare, mai unguwar wannan bangare ya kirawo mai unguwar yan kusa, a daga cikin yan kusa nan take daga ci ba rikon Allah idan wani a guje dan tabbatarwa da abin da ya faru. To haka da kuma binkice tsarin da daga ci ya tsaya kai da fata muka tsaya, sai da aka samu gidan da aka aikata wannan abu. To shi dai wannan da muka binkice, kai binkice aka kira yan sanda, aka dauki mata gidan, aka je ta policing da ka baya mutunta ya zo, kuma ya dauko wata ta zo wannan yamura, ita ce wadda wannan abu ya faru da ita a policing, aka caje ta aka tabbatar, kuma ta amsa ita ce ta yi wannan abu. To abin da yake rudar da mu a lokacin, tana kiran ita bari tai, kuma barin kuma su suna gidan da iyalin da komai, amma ba san ta yi bari ba, har fita fito ta zuwar ba. Ita kuma wannan mata mai gidan, wata ke gidan, tana kiran ma'aikacin asibiti.
Yanzu wannan mataki ku dauka na wajen gane faruwar haka a nan gaba?
Yanzu matakin da muka dauka daman shine kamar wanda muke dauka, matakai ne wanda muke bi idan mun ga irin wannan, kamar yadda yake faɗa a kowane lokaci, mu area mu wannan ungoyi namu akwai mutane wanda suke sa ido, wanda zaka gansu kamar zaman banza suke, ko kuma yara kanana wanda in wani abu ya faru. Yanzu wannan mai yaro ne dan karami, ga an yadda da yaje ito na i gani yazo ya faɗa, muka je muka ne saboda haka. Kuma Allah ya yarda yanzu tana police station ma ana binkice akan ta, da saboda haka insha Allah kuma zamu dauki matakai masu tsauri na kare abubuwa irin wannan dan tsare wannan gari namu da unguwanni namu.
Mita 88.5 da lafiyar murar zamani. Sunana Tijjani Adamu daga ofishin yan bintana Bujilanti kenan, da yankin Gaidayen Kusa da ke karamar hukumar Kumbotso. Sai kun kara jina a nan gaba.